rana ce wadda kungiyar lafiya ta duniya ta ware don kula da lafiyar kwakwalwa. Kuma babban maudu'in wannan rana shine ya za a yi mutum ya kiyaye kansa, kuma mutane su kiyaye kansu daga matsala ta kisan kai wadda ta zama ruwan dare ga duniya. Alƙaluma daga wannan kungiya sun nuna cewa mutane da dama sukan halaka kansu a cikin duniya a cikin kowace shekara. Alƙaluma a yanzu sun nuna cewa kamar mutum miliyan ɗaya sukan halaka kansu a cikin kowace shekara a fadin duniya. Wannan yana nufin cewa kowace daƙiƙa 40, wato sakan 40 kenan, mutum ɗaya kan kashe kansa a cikin fadin wannan duniya da muke ciki. Kuma a wannan lokaci kamar mutum miliyan 10 to zuwa miliyan 20 sukan gwada halaka kansu ba tare da sun yi nasara ba. Wannan matsala ta kasance ko'ina a kanta, ta fi tasiri a wasu ƙasashe, ta kuma fi jawo matsaloli masu dama a cikin al'umma. So bincike ya nuna cewa yawancin mutanen da suke halaka kansu, mutanen suna da matsala ta ciwo da wanda ya shafi kwakwalwa ta bil adama. Wannan bincike ya nuna cewa kashi 9 daga cikin 10 na mutanen suka samu matsala ta ƙoƙarin halaka kansu ko kuma suka kashe kansu suna da matsala ta wato ciwon kwakwalwa ko ciwon tunanin hankali. Kuma ba lallai ne a gano su ba, tunda yawancin mutane suna kyama, suna tsana, kuma ba ta son zuwa asibiti ma dama suna da wannan damuwa. Saboda haka yana da kyau ya kasance mutane sun fahimci wannan matsala, sannan mutane suna yi kiyaye kansu daga kisan kai ta gano wayannan mutane da wuri, domin bincike ya nuna cewa kashi 2 cikin 3 na mutanen da suka kashe kansu sukan gaya wayansu kafin su kashe kansu, amma yawanci makusantansu kenan. Su wayannan makusanta ba sa ɗaukan bayanin wayannan mutane da muhimmanci har sai sun aiwata wannan abu.